Taron da kwamitin kare wuraren ibadun addini na duniya ya gudanar a nan Abuja. Gwamnatin kasar Norway ta tsara shi. Director al'amuran addini na duniya a wannan committee, Dr. Rosine Shoren, ta buga misali da birnin Jerusalem.
Jerusalem is a very unique, special city for anybody who has visited it. It has many holy sites and
Jerusalem wani birni ne na musamman domin na da wurare masu tsarki sosai da ke da matukar muhimmanci ga duka addini da suka samo asali daga tsazan Annabi Ibrahim. Akwai matukar bukatar a kare waɗannan wurare, a wannan kuma aiki ne na kowa da kowa. Kuma muradinmu anan shine tabbatar da kare martabar wuraren ibadu a ko'ina cikin duniya, ciki har da birnin Jerusalem. Kuma muna wannan aiki ta hanyar ofishinmu da ke birnin Jerusalem din.
We have been doing so through our Jerusalem office.
Wazirin Katsina Alhaji Isani Abubakar Lugga na daga cikin manyan baki da suka gabatar da jawabi.
Shugabannin addinai lalle ya kamata su ilmantar da jama'a su san cewa yadda kowane ya dauki addinin sa da muhimmanci, to sauran kuma su addini su ma haka suka dauki nasu. Don haka ya dace dukkan mu mai ilmantu mu san cewa addinai na da muhimmanci, ya kamata mu girmama su, mu tsare su, kuma ya kamata mu fahimce su. Wannan shi zai kawo zaman lafiya. Muddin babu zaman lafiya, to kare wuraren addini ba zai yiwu ba. Kuma kare wurin addini kawai, baka kare masu addinin ba, kamar kai shuka ne baka bizne ba, domin shi wurin addini ana yin shi don jama'a, su kuma jama'a su ya dace su shiga waɗannan wuraren addini. Don haka ya kamata duk al'umma mu taru mu haɗa kawunan mu fahimci juna, mu zauna lafiya, shine zai iya sa mu samu damar yin addinan namu har mu samu damar zuwa wuraren addini.
Waɗanda suka shirya wannan taro sun buga misali da rikice-rikicen da ya faru a jihar Filato. Malam Sani Mudi shine mai taimakawa gwamnatin jihar Filato na musamman akan harkokin addini, kuma an kira shi inda ya gabatar da jawabi a wurin taron.
Ba abin da gwamnati ta sa a gaba shine cewa a dawwamar da zaman lafiyar ne ya zama mai dorewa. Da haka gwamnati ta yi hukuma wanda an riga an yi ta, ta zauna ta dindindin, wanda za ta ci gaba ta dora akan duk abin da aka yi, ta tabbatar cewa zaman lafiya ya samu a cikin jihar Filato. Hanyar da take aiki shine tana sadarwa da dukkan masu ruwa da tsaki, kungiyoyin addini da shugabannin al'umomi, tabbatar cewa dukkan matsalolin da aka riga aka san su sune dama suke ba da ciwo, suke wajen hana rashin zaman lafiya. To duk wannan matsaloli a dinga magance su. Akwai kuma kuduri, abinda a Turanci ake kira political will, wanda da babu shi. In gwamnati na da kudurin jama'a su zauna lafiya, za a zauna lafiya. Na tabbatar maka wannan gwamnatin tana da kudurin a zauna lafiya.
Hassan Mai na kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.